Rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankulan 'yan Najeriya duk da yake kasar na ci gaba da hada-hadar gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan shekara. A yankin Arewa maso yamma, jama'a na ci gaba da kokawa ganin yadda matsalar ta gagari jin magani. Duk da yake mahukunta suna cewa suna kokarin samar da mafita, inda yanzu haka jama'a ke kauracewa garuruwan su, kamar yadda 'yan bindiga suka tarwatsa wasu garuruwa a jihar Sokoto a wannan mako. Habibu Halilu Modaci, dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar mulkin Isa, ya ce sun yi ta kai koki akan wannan matsalar, amma abin kamar an shuka dusa.
Yanzu magana da muke maka yau din nan da muke maka magana, an halbike mutum biyu garin Bargaja, sannan garin Modaci an kashe mutum guda, haka kuma an kashe mana wani babban malami a wani ƙauyen mu, an kore mutane kusan fiye da 15. A halin yanzu muna da garuruwan da sun ka tashi Modaci, Dan Zanke, Lugu da kuma Turba. Idan haka sun ka ci gaba har lokacin da za a yi zaɓe, to muna tabbatar ma duniya cewa ko da za a yi zaɓen nan ne a waɗannan yankuna, to ba za a sami a sakamako mai kyau ba.
Wani abu da ke ɗaure kai shine yadda kokin jama'a da abubuwan ke shafuwa ke zama kuwar ka banza, kamar yadda irin su Bashir Altina Guyawa, shugaban rundunar adalci a Najeriya, ke gani.
Wallahi komai ya daya ce ga bacin zakutan wada ba. Kullum sai an kashe mana mutane. Babu garin da ya rage yanzu in ba cikin garin Isa ba. Babu garin da ya rage in ba cikin garin su Ambirni ba. Ai babu kiyasi, ina tabbatar maka gari 16 yanzu ya tashi ya komo cikin garin Isa tabbas. Suna nan makarantar na firamare na cikin garin Isa. Babu kowa mai diba su, babu wanda ya ce ku ci kanku, babu wani. Duk wani mai iko garin nan ba shi ciki. Wannan shi a halin da muke ciki. Amma yanzu maraicen ne ina ka samun tabbaci wani shina gona ta yi bakin gari, ya ce ga sojoji can kayan mota 15 sun tasamma idajin na gabacin Sokoto gehen Bargaja.
A yankin jihar Kebbi ma batun ɗaya ne, musamman a kudancin jihar, kamar yadda wani mazaunin garin Sakaba ya shaida min.
A halin yanzu gaskiya muna cikin zaman da a halin yanzu, domin kowa da wani lokaci mutane da kowa gudu ya ce. Na yau daban, na gobe daban. To gaskiya garuruwan da suka bar ƙauyukansu gaskiya suna da yawa. Akwai Kwankwane, akwai Kaciku, akwai unguwar Cito, akwai unguwar Shagoro. A takaice gaskiya garuruwan da aka bar nan ƙauyukan Garamu gaskiya gari ya yi 15 a halin yanzu nan. Duk sun koma cikin garin Sakaba, wasu Dankolo wurin soja, wasu Ayu, wasu kuma Bena.
Sai dai rundunar 'yan sanda a jihar Kebbi ta fitar da wani bayani mai sa hannun kakakinta Superintendent na 'yan sanda Nafi'u Abubakar, mai nuna cewa kwamishinan 'yan sanda ko a wannan mako ya ziyarci yankin na kudancin Kebbi domin auna yanayin tsaro da kuma ƙara inganta shi. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaro a Sokoto, sai dai abin ya ci tura. Amma rundunar 'yan sanda a jihar ta bakin kwamishinan ta Muhammad Usainu Gumel ta yi ta bayar da tabbacin ƙudurinta na ƙarfafa samar da tsaro a duk faɗin jihar.
Hakika 'yan sandan jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci na suna ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukan da aka ɗora musu, shine na tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da kyakkyawan tsaro a wannan jiha.
Yanzu dai jama'a na ci gaba da zama cikin zulumi tare da zura ido su ga irin wayewar da mahukunta za su nuna a gudanar da zaɓuka a yankunan da yake lokaci na ƙara matsowa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.